Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta sanar da hana duk wasu bukukuwa tare da hawan dawaki a lokacin bukin karamar sallah da za a gudanar a cikin makon nan mai shigowa. A wata sanarwa daga ofishin sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ta nuna cewa gwamnati ta ɗauki wannan mataki ne saboda dalilai na matsalar rashin tsaro da jihar Niger ke fama da shi. Sanarwar dai ta nuna cewa matakin ya shafi dukkanin manyan masarautu guda takwas da ke fadin jihar Niger. Dama dai tun kafin ɗaukar wannan mataki na gwamnatin jihar Niger, masarautar Mina ta fitar da sanarwar cewa a bana ba za ta gudanar da bukukuwan hawan dawaki ba a lokacin bikin karamar sallar. Alhaji Muhammad Ismaila she tambarin Mina shine mai magana da yawun masarautar Minan. Yayi karin haski akan dalilin su na daukar wannan mataki.
Kaga yanayin da muke ciki a masarauta ba yanayi ne na jin dadi ba. Mu kanmu muna alhini da abubuwan da ke faruwa a masarautar mu. Yana da wuya a cikin wannan yanayi kuma mu ce mun haudoki, ana kanda, ana murna, ana jin dadi. Dole ne mu nuna alhini saboda mutanen mu sun shiga wani hali. To a dalilin haka masarauta ta dauki wannan matsaya na cewa a wannan sallah ba za a yi hawan dawaki kiba, saboda a nuna alhini kawai ga mutanen mu, muwa muna tausayawa da halin da suka shiga ciki.
Kwamishinan gandun daji na jihar Niger Alhaji Haruna Duhuduku ya ce yan fashin dajin sun tarwatsa garuruwa da dama a jihar Niger, a ciki har da yankin da ya fito wato karamar hukumar Rijau da ke yankin masarautar Kwantagora.
Ainihin waɗanda makwabtanmu ne da mutanen nan suka shigo suka fitattake su, to su ne suka dawo cikin garin Rijau. A tsina nahin mukazanin mu da aka kwashe mu shamu warare inana ya dauka na ya buga har ragada a karamar hukumar Mariga da sauransu. To wannan jama'a yau da suna cikin garin Rijau sun zama yan gudun hijira,
suna samun tallafi su yan gudun hijiran, koko wani hali suke ciki?
Gaskiya ai gurgudo mutanen gari da sauran mutanen suna taimakawa saboda an ba da gidaje sun zauna, ana kuma ba su abinci. Ai gurgudo saboda haka mutane ne ke taimakawa bisa zuwa yanzu, saboda haka shi yasa muke kira dai har yau a dai duba wannan abun. Wallahi jihar Niger ba ta iya abin ita kadai, dole sai gwamnatin tarayya ta taimaka.
A yanzu dai dubban yan gudun hijira ne da yan bindigar suka raba da muhallansu za su gudanar da bukukuwan sallar a garuruwan da ba nasu ba a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.